karo na bakwai ƴan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa na Iyimba sun gamu da ƴan fashi da makami a ranar Litinin da ta gabata akan hanyarsu ta zuwa Kaduna domin halartar wasan league na ƙwararru wato Nigerian Professional Football League. Hukumar ta league din ta bayyana cewa fashin ya afku ne a Okene a yankin tsakiyar Nigeria. An yi ma jami'ai da ƴan wasan ƙungiyar ƙarƙaf amma ba wanda ya samu wani rauni. Kuma wannan fashi ya faru ne da ranar Allah Ta'ala a garin na Okene da ke jihar Kogi. A inda aka yi wannan fashin, a nan ne aka yi wa ƙungiyar Kalu Pilas fashi a watan Maris na shekarar ta gabata a lokacin da suke kan hanyar ta zuwa Owerri wanda kimanin mutane biyar suka samu raunuka.